الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسين ومشابير ونظام قباتر إن شاء الله kan littafin al-adabul mufrad littafin da yake karantar da ladubba na musulunci littafin al-imam abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari wanda ya rasu hijirana da shekara 256 shekarar sa 1180 rabuwansa da duniya a yau rahimahullahu ta'ala kuma wannan darasi ya kunshi babi na 54 zuwa babi na 57 yana karanta da mu haƙƙin makwabtaka yaya makwabtaka take a sunnar annabi Muhammad za mu ci gaba daga kan hadisi na 101 al-imam al-bukhari yace babul wasati bil jari wannan babi na 55 babi ne da yake karantar da mu wasiyar da aka yi game da makwabci al-wasati bil jari haddathana isma'il bin abi uwais qala haddathani malik al-imam al-bukhari yace isma'il bin abi uwais ya ba su labari yana cewa al-imam malik bin anas shine imamu darin hijira Allah ya kara masa rahama al-imamu malik ya karantar da su wannan hadisin kun ga kenan ba wai al-imamu al-bukhari kai tsaye ya dauki wannan hadisi wajen al-imamu malik ba ya dauki hadisin ne wajen al-imam isma'il bin abi uwais shine ya ba da labarin cewa haddathani malikun al-imamu malik ya bani labari an yahya bin sa'idin قال أخبرني أبو بكر بن محمد يحيى بن سعيد يبام الإمام مالك لاباري يناتشوا الإمام أبو بكر بن محمد ياغيا مصو يباص لاباري أن أمرة أقوي وتما تاد أكي كيران تأمرة إتوانا أمرة أنا تشوا متى أمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة جيكا تشيغ صحابي ya ce ga sahabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam babanta sahabi kakanta ma sahabi ita wannan matan Amratu bintu Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurara to amma ita ba sahabiya bace sai dai babban malamarta wato tayi karatu ne wajen Aisha matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka al-Imam Malik yana kawo labarin ita wannan mata Amratu bint Abdurrahman wanda tabi'a ce yar sahabi jikan sahabi Allah ya kara musu yarda an Aisha radiyallahu anha ita Amra ta bada labarin wannan hadisi daga wajen Aisha domin ita ce malamata Allah ya kara mata yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجاري منزون الله يقول ملائكة جبريل بيغشيبا ينا تمن وسيا قمد حكم مقبجي حتى ظننت أنه سيورسه هر سيد نيزة تنشيوا ملائكة جبريل زي سنيا مقبجي چكم مقادا saboda mala'ika jibrilu shine malamin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala'ika jibrilu shi yake karantar da manzon allah wannan abu ne wanda yazo cikin alqur'ani to mala'ika jibrilu yaji annabi sallallahu alaihi wa sallam bai gushe ba yana taimin wasiya ma zala jibrilu wannan ya gwada cewa wasiyar ba sau daya masa ba ya yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan wasiya ya maimaita ya dinga maimaitawa har sai da ta kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dauka mala'ika jibril zai saka makwabci a cikin masu samun gado idan mutum ya rasu idan aka ce wane yana cikin magadanka kaga ya zama cikin na kusa da kai wadanda hakkokinsu ya fi girma daga cikin mutane wannan hadisin gashi al-imam al-bukhari ya kawo shi a littafin al-adab al-mufrad kuma wani abin sha'awa shine ya kawo shi a cikin al-jami' as-sahih wato hadisin yana sahih al-bukhari kamar yanda al-imam al-bukhari anan littafin al-adab al-mufrad yayi babi da suna al-wasati bil-jari haka ma kuma a cikin sahih al-bukhari in ka duba kitab al-adab yayi babin da ya kawo hadisin nan sunan shi babul wasati bil-jari wato sunan babin iri ɗaya ne kamar yanda babin yazo a cikin al-adabul mufrad haka nan babin yazo a cikin al-jami'us sahih hadisi na 2668 kuma hadisin yana sahihu muslim kitabul birri wasilati wal adab babul wasiyati bil jari wal ihsan ilayhi hadisin muttafaqun alayhi yana irwaul galil fi takhrij ahadith manar as-sabil hadisin 1891 me yasa al-imam al-bukhari ya kawo hadisin nan a farkon maganar sa game da haƙƙin makwabtaka a sunnar manzon Allah al-imam al-bukhari yanzu ne zai fara magana akan ladabin musulunci game da yanda ake zama da makwabci yaya manzon Allah ya karantar da mu yadda zamu zauna da makwabcan mu yanzu zai fara magana akan wato babi da ya shafi haƙƙi na makwabci sai ya kawo hadisin Aisha da farko wannan hadisin shine farko kuma a cikin al-jami'us sahih wato sahihul bukhari nan ma haka wannan hadisin shine farko abinda yasa al-imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin da farko saboda magana a game da haƙƙin makwabtaka a sunnar manzon Allah saboda muhimmancin sa don haka yasa a cikin sahihul bukhari bayan ya kawo babul wasati bil jari sai ya kafa hujja da aya ta 36 ta suratul nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku yi shirka da Allah da komai wa bil walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata musu bayan kyautata ma iyaye fa sai aka ce wa bizil qurba makusanci gare ka shi ma a kyautata masa saboda adafi ne ga abin da ya gabata waliyata ma marayu su ma a kyautata musu wal masakini talakawa su ma a kyautata musu sai aka jera mutane kashi uku wal jarizil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi Allah madaukake ya jera su kashi uku kuma dukkan su wato suna magana ne akan makwabci al-jarizil qurba shine makwabci na kusa da kai wal jaril junubi wanda ke gefanka was sahibi bil janbi shine abokin zama wanda sana'a ta hada ku wadannan dukkan su makwabta ne amma Allah subhanahu wata'ala ya hada su a wuri guda maimakon yayin magana akan makwabci kawai sai da ya karkasa siffofi na makwabtaka dinnan har zuwa kashi uku. Al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan aya ta suratul Nisa aya ta 36 a littafin sa Sahih al-Bukhari lokacin da ya kawo babu wasati bil jair, babi da ke magana akan wasiya game da haƙƙi na makwabtaka. Ya kafa hujja da aya ta al-Qur'ani, ita ce wannan aya ta 36 ta suratul Nisa'i, tana tabbatar da cewa Allah madaukaki yayi wasiya ga mutane gaba daya. Wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a, wannan umarnin Allah ne. Allah yayi umarni a kyautatawa makwabta. Sannan ga hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika Jibrilu bai gushe ba yana taimar wasiya game da makwabci har sai da ya zaton cewa zai saka shi cikin masu gado. Wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya maimaita shi a littafin sa al-Jami'u Sahih a wurare da yawa, daga cikin su akwai kitabu tafsir al-Qur'an suratu qul a'udhu bi rabbil falaq. Don haka masu sharhin Sahih al-Bukhari, kamar misali al-Imam Badruddin al-Aini a littafin sa Umdatu al-Qari mujallad na 23 shafi na 197, yace abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa mala'ika Jibrilu bai gushe ba yana taimin wasiya game da makwabci har sai da na zaton zai sa shi cikin magada, sayuwar risu zai gadar da shi, wato ya amuruni bi hifzi haqqihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa mala'ika Jibrilu yayi ta umarnin sa, mala'ika Jibrilu yayi ta umarni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare haƙƙin makwabci, min al-ihsani ilayhi, kyautatawa ga makwabci, wa daf'il aza anhu, kawar da cuta ga makwabci, hatta qultu sai da nayi zato har sai da nace la yuwarrisannahu, lallai kafin mu rabu da mala'ika Jibrilu zai sa makwabci a cikin masu gado. Wato ya amuru anillahi bi tawrithil jari min jari bi fardin minhum yu'tahu ma al aqarib, yana cewa ta yanda mala'ika ya tsananta magana game da haƙƙin makwabcin nan akwai alamar da take nuna cewa wato mala'ika Jibrilu zai saka makwabci a cikin masu gado bisa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka al-Imam Badruddin al-Aini yace wa hada kharaja makharaj al-mubalaga, wannan ya fito ne a siffa ta tsanantawa. Abinda manzon Allah yake nufi shine mala'ika Jibril ya tsananta masa game da haƙƙin makwabci, wannan shine abinda manzon Allah yake karantar da mu akai. Don haka al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan, ga kuma aya ta suratul Nisa'i me yake karantar da mu, haƙƙin makwabci wajibi ne a sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine abinda al-Imam al-Bukhari yake isharar da shi. Menene hukuncin haƙƙi na makwabci akan makwabci? Hukuncin sa shine wajibi. In ka duba tafsirin ita wannan aya, tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an a mujallad na 5 shafi na 160 yace ajma'a al-ulama'u ala anna hadhihi al-aya min al-muhkam al-muttafaq alayh, wannan aya duk malaman sunna sun tabbatar da cewa, duk malamai malaman musulunci sun tabbatar da ita wannan aya ta suratul Nisa'i aya ce da bata bukatan fassaran kowa, yanda ka jita haka take, duk malamai sun tabbatar da wannan. Don haka inda zaka iya daukan ayan ka karanta yanda ka ji ayan, to sako ne daga Allah zuwa gare ka, ba ta bukatar fassaran kowa, duk malamai sun faɗi wannan. Haka in ka duba bayanin Ibn Taymiyyah a littafin Majmu'u Fatawa mujallad na 17 shafi na 417 yace al-muhkam mastaqalla bi nafsihi wa lam yahtajja ila bayani, duk ayar da aka ce mata al-muhkam to aya ce da fassaranta na jikinta ba ta bukatan tawilin wani malami, fassaran wannan aya tana jikinta ba ta bukatan sai wani malami ya mata tawili. Wal mutashabihu mahtaja ila bayani, amma ayar da ake kiranta al-mutashabihu ita ce ayar da don ka karanta ta ba za ka fahimce ta ba sai ka samu bayanin masana, sai ka samu bayanin masana sannan zaka samu kyakkyawar fahimta game da ita wannan aya to al-muhkam ba haka take ba duk ayar da malamai suka ce mata al-muhkam ba ta bukatan tawilin wani malami in ka karanta ta fahimtarka ita ce sakon Allah zuwa gare ka wannan shine bayanin al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Shafi'i da sauran malamai irin su al-Imam Malik Allah ya musu rahama al-Imam al-Qurtubi ya ci gaba da cewa fassara ita wannan aya malamai suna cewa al-ahadithu fi ikramil jari ja'at mutlaqa kamar yanda wannan aya ta zo a sake ba ta bukatar a kayyade a ce ga irin makwabcin da ya kamata a kyautata masa Allah bai ware irin makwabcin ba ya ce a kyautata wa makwabci don haka baka ware wani makwabci daga wani makwabci ya ce hattal kafir makwabcinka in kafiri ne shi ma ya shiga domin da a ce banda kafirai da Allah ya faɗa cikin wannan aya da dai a ce banda kafirai cikin hadisin Aisha da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi don haka kamar yanda ayar ta zo da bayanin haƙƙin makwabci a sake haka nan hadisai suka zo da haƙƙin makwabci a sake ba inda aka bambanta tsakanin makwabci musulmi da makwabci kafiri babu inda zaka samu wannan guri shine wani hadisi hadisin Jabir bin Abdullah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jarul lahu haqqun wahidun akwai makwabci dake da haƙƙi guda daya wa huwa adnal jiran haqqan shine wanda haƙƙin sa yafi kankanta daga cikin makwabta wa jarul lahu haqqani wani makwabcin yana da hakkoki guda biyu wa jarul lahu salasatu huquqin wani makwabcin yana da hakkoki guda uku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara da cewa fa amma alladhi lahu haqqun wahidun makwabcin da yake da haƙƙi guda fajarun mushriku shine makwabcin da ba musulmi ba la rahima lahu sannan babu zumunci tsakaninka da shi babu dangantaka na jini lahu haqqul jiwari to yana da haƙƙi na makwabtaka ko da dai babu haƙƙi na musulunci a tsakaninka da shi babu haƙƙi na jini amma akwai haƙƙi na makwabtaka wa amma alladhi lahu haqqani wanda ke da hakkoki guda biyu fajarun muslimun makwabci ne musulmi lahu haqqul islam yana da haƙƙin musulunci wa haqqul jiwari yana da haƙƙin makwabtaka wa amma allazi lahu salasatu huquq wanda ke da hakkoki guda uku fajarun muslimun zu rahimin makwabci ne wanda akwai zumunci tsakaninka da shi kuma musulmi ne don haka yana da sifofi guda uku da suka hada tsakaninka da shi na farko musulmi ne na biyu akwai dangantakan jini sannan na uku gidansa yana kusa da naka to zaba saboda haka falahu haqqul islam yana da haƙƙin musulunci wa haqqul jiwar da haƙƙi na makwabtaka wa haqqul rahim da kuma haƙƙi na zumunta zaka iya cewa wannan hadisin shi kadai ne duk iya bincikenka in kana neman sanin ina aka bambanta tsakanin makwabci musulmi da ba musulmi wanda ba musulmi ba ina ne aka samu hujja ba ta wuce wannan hadisin na Jabir ita kadai ce kuma hadisin ta duk inda riwayar ta tazo ba ta inganta ba hadisin duka riwayoyin ta in ka tattara su gaba ɗayan su riwayoyin hadisin bai inganta ba in ka duba silsilatu da'ifa wal mawdu'a mujallal na 7 shafi na 488 saboda haka maganar al-Imam al-Qurtubi ita ce madogaro al-Imam al-Qurtubi ya ce Allah ya yi umarni game da haƙƙi na makwabci bai bambanta kafiri da musulmi ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisai da dama da suka fito daga wajensa fi ikramil jari game da daraja makwabci ja'at mutlaqa duk hadisan nan babu hadisi guda daga bakin manzon Allah wanda ya bambanta makwabci musulmi da kafiri kuga kenan Allah bai bambanta tsakanin musulmi da kafiri ba wajen haƙƙin makwabtaka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bambanta ba inda ake samun hujja cewa an samu bambanci shine hadisin Jabir kuma bai inganta ba Allah ya samu gani to amma duk da haka babu shakka idan aka ce wannan makwabcinka ne sannan akwai dangantakar jini tsakaninku babu shakka alakarka da shi tafi karfi akan wanda ya zama makwabcinka ne amma babu alaka na jini ko kuwa babu alaka ta addini a tsakaninku don haka abinda akasarin malaman sunna suke cewa ismul jari shine ake la'akari da shi in ka lura da yanda al-Imam al-Bukhari ya rubuta sunan wannan babi al-wasati bil jari wasiya game da makwabci ya ce musulmi ko kafiri la to don haka yanda Allah ya kira shi aljaru zil qurba aljaru aljunubi as-sahibu bil jamb yanda yazo cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kalma ta aljaru idan kana son sanin waye aka wajabta maka kulawa da haƙƙin sa din nan sai ka nemi ka koma ga fassaran aljaru galibin malaman sunna in ka duba umdatul qari al-hafiz al-aini mujallad na 32 shafi na 197 haka ma fathul bari ibn hajar ya gabatar da irin wannan bayani mujallad na 10 shafi na 441 ismul jari maƙwabci shine al-qaribu man bainahuma qaraba wanda ya zama yana kusa da kai inda akwai kusanci tsakaninku wannan shine maƙwabci wa hadha qawlul aksar wanda abinda galibin malaman sunna suke faɗa ke akasarin malaman sunna suna cewa maƙwabcinka shine na kusa da kai magana ta ƙari ba maganar musulmi ko kafiri ba la in kace a maƙwabci musulmi sai a ce ina hujjar aya ta alqur'ani babu ita ina hujjar hadisin manzon Allah ga hadisin Jabir sai a ce bai inganta ba Allah ya sa mu gane saboda haka malamai suka ce galibin malaman sunna suka ce ismul jari inda aka ce makwabci yashmalul muslima wal kafira ya kunshi musulmi ya dauki kafiri wal abida ya dauki mai kulawa da bautan Allah wal fasika ya dauki ma'anar fasiki mutumin banza was sadiqa ya dauki ma'anar abokinka na kusa wal aduwa ya dauki ma'anar ma makiyinka koda makiyinka ne kiyayya ta bayyana tsakaninku in dai yana kusa da kai makwabci ne shine abin da Allah ya faɗa don Allah bai bambanta ba sannan wal gariba sunan makwabci ya dauki ma'anar na nesa wato bako kenan idan da bako zai zo ya sauka kusa da gidanka ya zama makwabcinka ya sauka kusa da gidanka ai ba zama zai yi ba zai wuce ko to makwabci ne wal garib wal baladi da mazaunin gari da bako wan nafi aw bar mai amfanar da kai da mai cutar da kai duk makwabta ne ba za ka ce wani ai ba makwabci na bane dan mugu ne la ko da mugu ne in yana kusa da kai makwabci wanda shine abin da ayar alqur'ani da kuma hadisin manzon Allah suka tabbatar mana alqariba wal ajnabiyya wal aqrab daran wal abada wanda gidansa yake kusa da kai da wanda gidansa yake nesa duk makwabta ne don haka sai malamai suka ce amma duk da haka lahu maratib ba'daha a'la min ba'd yana da martabobi wanda wata martaban ta dara wata don wanda gidansa yake kusa da kai babu shakka haƙƙinsa yafi girma akan wanda gidansa yake nesa da kai kamar yanda al-Imam al-Bukhari zai kawo hadisi akan haka a nan gaba insha Allah ta'ala mu ci gaba haddathana sadaqatu bin al-fadl al-marwazi haddathana sadaqa al-imam al-bukhari yace sadaqa sunan sa kenan bin al-fadl al-marwazi babban malami ne kuma sunan sa kenan sadaqa bin al-fadl al-marwazi ya shahara a yankin farisa kamar yanda al-imam ahmad bin hanbal ya shahara ta yankin bagdad kala yana cewa akhbarana ibnu uyayna Sufyan bin Uyayna an Amri yana nufin Amr bin Dinar an haife shi lokacin Muawiya yana shugabanci shekara ta 46 daga hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Dinar ya samu halartar majalisin wasu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar da Jabir bin Abdullah saboda haka tabi'i ne to amma ya shahara da Amru a cikin tabi'ai idan an ce Amru ana nufin Amru bin Dinar an Nafi bin Jubair an Abi Shurayhin al-Khuzai ya karo hadisi daga Abu Shurayhin al-Khuzai wannan sahabin annabi ne wanda ya shahara da wannan al-kunya Abu Shurayhin al-Khuzai amma sunansa Khuwailid bin Amr al-Ansari anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir haka ne wanda ya kasance yana imani da Allah yana imani akwai ranar karshe ma duniya wanda ya gaskanta cewa akwai Allah, wanda ya gaskanta cewa akwai ranar da duniya za ta kare, wanda ita ce fassara guda daga fassarorin al-yawmul akhir, sannan ana fassara ta da tsayuwar kiyama. Wato banda wannan al-yawmul awwal za a samu wani yawmul akhir. Wanda ke yadda da cewa akwai Allah, ya yarda akwai ranar ƙarshe, falyuhsin ila jarihi, lallai ya kyautata wa makwabcinsa. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar ƙarshe, falyukrim bayfahu, ya daraja bakonsa. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar ƙarshe, falyakul khairan, to ya tabbata ya faɗi alkhairi in magana zai yi, aw liyasmut, ko ya yi shiru. Inda ba zai faɗi alkhairi ba to ya yi shiru ya fi masa. Wannan hadisin yana sahihul Bukhari, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya kawo shi al-Adab al-Mufrad. Hadisin yana al-Jami' al-Sahih, yana kitab al-Adab, babu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu, hadisi na 2668 da kuma sahihu Muslim, kitab al-Luqata, hadisin yana Irwaul Galil, hadisi na 2525. Wannan hadisin me yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo shi bayan wancan? Kaga wancan na farko ya kawo shi dan ya gaya maka matsayin haƙƙin makwabtaka a sunnar manzon Allah. Wasiyar Allah ce wasiyar mala'ika Jibrilu ga Annabi Muhammad, wasiyar manzon Allah gare mu, don haka kyautatawa makwabci wajibi ne, haƙƙin makwabci wajibi ne. To wannan hadisin kuma al-Imam al-Bukhari ya kawo shi ne dan ya bayyana mana hanyar kulawa da haƙƙin makwabci. Yaya ake kulawa da haƙƙin makwabci? Manzon Allah ya dunkula maganar falyuhsin ila jari, wanda ke imani da Allah da ranar ƙarshe kyautatawa makwabcinsa. Ashe kyautatawa ita ce ake nufi da wannan haƙƙi na makwabtaka. Sannan malamai magabata sun fassara wannan maganar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa la'akari da halayensa shi kansa Annabi, bisa la'akari da halayensa, yanda manzon Allah ya zauna da makwabta, da kuma wasu kalmomi da ya faɗa game da makwabci, sai suka gane cewa wannan hadisin yana karantar da mu yanda ake kulawa da haƙƙin makwabtaka. Daga cikin malamai waɗanda suka yi wannan bayani akwai Sheikh Abu Muhammad bin Abi Jamra, wanda ya rasu hijira na da shekara 599, wato shekarunsa 837 da mutuwarsa zuwa yau, Allah ya rahmshe shi. Ya bayyana ya ce inda za ka samu hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya waɗanda suke magana game da haƙƙin makwabtaka, za ka samu haƙƙin makwabtaka kana iya tsaye da shi ne ta hanyoyi guda biyu kawai. Na ɗaya, bi isali durubil ihsan ilai, wannan hadisin ya karantar da mu na ɗaya, wato shi ne dukkan wani abin da ake iya cewa kyautatawa ne, to ka isar da shi ga wannan makwabci lokacin ake cewa ka tsaye da haƙƙin makwabtaka. Bi isali durubil ihsan ilai, dukkan wani nau'i na kyautatawa ka isar da shi ga wannan makwabci. Don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyuhsin ila jarihi, lallai ya kyautatawa makwabcinsa. Kyautatawa na yana zuwa ta hanyoyi da yawa, ya ce bi hasabi taqati, kuma gwargwadon iyawanka, saboda ƙarfi daban-daban ne. Malamai suna cewa kalhadiyya, kamar misali yin kyauta, kaga kyautatawa ne ga mutum. Kayi kyauta ga makwabci, wassalami da yin gaisuwa ga makwabci, wa talaqatul wajhi inda liqa'ihi, lokacin da kuka haɗu ka sake fuska. Kuma wannan fa da ake maganar ba wai sai masoyinka ba, har maƙiyinka, shine bayanin da ya gabata. Waye makwabcin da Allah ya ce a kyautata mai din nan? Shine wanda ke kusa da kai, koda kafiri ne, kuma koda maƙiyinka ne, koda mutumin banza ne, koda mugu ne. Waɗannan su ne hanyoyin isar da kyautatawa gare shi. Kyauta gare shi, kaga za ka yi mai kyauta duk da cewa kafiri ne, duk da cewa maƙiyinka ne. Assalamu, gaisuwa gare shi. Talaqatul wajhi inda liqa'ihi, in za ku haɗu ka sake fuska. Wa tafaqqudi halihi, da binciken halinsa. Abinda ake nufi da binciken hali, yau da gobe ka riƙa tambaya wani na nan kuwa, ta yiwu ba wurin sallan ku ɗaya ba, ta yiwu ba ku haɗuwa musamman yanayin zama na maraya. To yana da kyau ka rika binciken hali, ka tashi zuwa gidansa musamman ka yi sallama, in baya nan ne a wane ya tafiya ne don ya dawo a gaida shi. Don Allah ka auna wannan da halayen anya muna tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa muawanatihi fi ma yahtaju ilayhi, ka lura da yanayinsa, me makwabcinka yafi bukata ka rika yi mar ba sai ya tambaya ba, sai ka yi mar ba sai ya tambaya ba, dan akwai bukatar da tafi damu mutum. Don haka idan kana lura da shi tunda makwabcinka ne zaka gane akwai damuwar da tafi tsanani gare shi, to sai ka rika taimaka mar ta wannan gefe, kar ka jira ya gaya ma, dan ta yiwu ba zai gaya maka ba. Wannan shine kyautata wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa. Kuma inda zaka auna rayuwar manzon Allah da maganganun Annabi Muhammad zaka taras babu shakka wannan abinda malamai suka faɗa shine haka din ne. Na biyu, baka tabbata mai tsaye da haƙƙin makwabci sai ya zama kaffu asbabil adha anhu, ka tsare dukkan wata hanyar cuta gare shi, dukkan wata hanyar cuta kar ta iso gare shi ta hanyarka, ala ikhtilafi anwa'ihi, kowane iri, hissiya kanat aw ma'nawiyya, wannan cutan ta jiki ne ko kuwa wato tarai wanda ba za a iya suranta ta ba, kar ya zama an samu wato an samu dalilin cutuwa ga makwabci sababinka. Wannan bayanin duka yana cikin Fathul Bari na Ibn Hajar al-Asqalani, mujallal na 10 shafi na 442, sharhin wannan hadisi. Yaya ake tsaida haƙƙin makwabtaka? Abu biyu ne. Na ɗaya, ka isar da dukkan nau'in kyautatawa gare shi. Na biyu, ka tsare kowane irin hanya na cuta wacce za ta isa ga makwabcinka dinnan in dai ka santa. Akwai wani mutum da ya zo ya samu Abdullahi bin Mas'ud ya ce masa, inna li jaran yu'zini wa yashtumuni, ina da makwabcin da ke cutar da ni yana zagina, wa yabiqu alayya yana kuntata min, yana tambayan Abdullahi bin Mas'ud sahabin Annabi Muhammad. Sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce, izhab ka je, fa in asallaha fika, idan makwabcinka ya saba ma Allah ta zama da kai, fa ati Allah fihi, kai kuma kai ma Allah biyayya ta zama da shi. Shi makwabcinka ya saba ma Allah ta zama da kai, kai kuma ka ma Allah biyayya ta zama da shi. Kaga kenan ba wai in ya maka kankara kamar na itace ba ko? Wani ya ce, to beraye sun min yawa a gida, yanzu ya zai? Sai aka ce, ai maganin bera shi ne ka nemo kyanwa. Sai ce, a'a, idan muka auna da sunnar manzon Allah yanda ya ce a kyautata wa makwabta, da zaran na aje kyanwa a gidana, duk beran da ya ji kukan wannan kyanwan zai gudu, ina zai tafi? Gidan makwabci. Ya ce, na cutar da shi, gwamma in zauna da berayen akan in cutar da makwabci. Daga nan kana gane cewa da dama muna saba ma Annabi Muhammad, muna saba ma Allah, muna ɗauka cewa muna kulawa da sunnar manzon Allah da ladabi irin yanda ya karantar da mu. Da daman muna nesa da sunnar Annabi Muhammad. Allah ka samu iya komawa. Ka lura da yanda muke nuna murnan mu. Idan abin farin ciki ya same ka, an waye gari da musulmi da kafiri ba ka bambantawa. Musulmi da kafiri, idan abin farin ciki ya samu, musulmi zai kunce salansar mashin dinsa, ba fa kafiri ba ne, musulmi ne, ya kunce salansar mashin din, ba ma makwabcinsa ba, makwabtan garin duka sai ya tada hankalinsu, ya bi unguwa yana ƙara kuma washi murna yake, bai tunanin cewa yana cutar da wasu. Ina wannan yake ga sunnar manzon Allah? Da wanda zai ba ma ƴaƴansa kuɗi ma su za su sayo knock out idan lokacin sallah yayi, kamar yadda kafirai suke yi knock out, kana zaune sai ka ji an buga kai ka ɗauka harbin bindiga ne ko bom. Akwai wanda ke da cuta ta razana, wanda manzon Allah yana cewa razana musulmi yana daidai da kashe shi, in ji Annabi Muhammad. to ina muke ga sunnar manzon Allah ta wannan gefe? Sannan idan farin ciki ne ya samu, za mu ɗebi tayu mu zuba a kan titi mu sa wuta. Idan matafiyi yana zuwa, kaga an ce matafiyinka ma matafiyi da ya sauka gefen gidanka shi ma makwabci ne a sunnar manzon Allah. Matafiyi yana hangen garin, sai ya tunanin tashin hankali ne abin nan, ko rikici na addini ko wani abu, saboda ko ina hayaki ya turnike. Saboda haka yana tsoro idan abin murna ya same mu za mu yi hayan kalanguna mu dinga kiɗa muna ihu muna yawo, kuma da sunan cewa muna rike da sunnar manzon Allah. Allah ya sa mu gane. Wanda hatta malamai da dama muna ayyukan da muke gani kamar muna tafe da sunnar manzon Allah, alhali ba hakan ba ne. Na'am. Saboda akwai mutumin da lokacin da jama'a suke bacci lokacin zai yi wa'azi, lokacin da jama'a ke buƙatar su yi bacci, a lokacin ya ga ya dace ya tashi shi kuma ya musu wa'azi. Ka san dalili, inda zai yi wa'azin da rana ba mai zuwa, to sai ya ce bari in yi lokacin da kuka kwanta gari ya yi tsit, dole ka ji ko ba ka so. Shi ne manufarsa ko? To wannan yana tare da manzon Allah? Baya tare da annabi Muhammad. Saboda ka kwace wa mutane ni'ima guda daga cikin ni'imomin da Allah ya ba su. Ka kwace wa 'yan Adam ni'ima guda, ni'imar mai girman gaske, saboda Allah ya faɗe ta cikin Alkur'ani a wurare da yawa. Misali a suratul Naba'i daga aya ta 9 zuwa aya ta 11, waja'alna nawmakum subata. Allah yana gaya mana wata ni'ima ne da ya mana ya saka baccin mu ya zama hutu gare mu. Waja'alna al-layla libasa, muka sanya dare ya zama nutsuwa, shine libasan sutura gare ku. Saboda baccin da zaka yi cikin dare, in ka rasa shi baka iya rama shi da rana, saboda daren ne Allah ya tsara jikinka ya huta a ciki. In ka ce ba za ka huta ba da daren, to da rana ma ba ka hutawa, saboda Allah bai sanya rana ta zama lokacin hutu ba. Shi yasa ya ce waja'alna an-nahara ma'asha, mun sanya rana yini lokacin neman abinci. Don haka Ibn Kasir ya ce liyatamakkana an-nasu min at-tasarrufi fihi, da rana mutane ke samun damar zuwa harkokinsu, wazahabi wal maji'i lil ma'ash wat takassubi wat tijara, wani sana'a sa faskare ne zai wuni yana faskare a bashi 1,000. Kasuranta mutumin da ya wuni yana faskare da daddare yana buƙatar bacci ka hana shi, ya za a yi wannan mutumin ya ji dadin abin da kake aikatawa? Ba zai taɓa jin daɗin wannan abin da kake ba, saboda ka raba shi da lokacin da ya kamata ya huta. Gobe da safe tashi zai ya ci gaba, musamman talakawa waɗanda ke da sana'a mai wahala, ba shi da lokacin da ya kamata ya huta ban da dare, sai ka tashi cikin daren ka kama wa'azi lokacin da jama'a ke buƙatar su yi bacci. Ya ɗauko auduga ya toshe kunnen ina, saboda loudspeaker da ƙara, dama da ƙeta aka yi don a hana ka bacci. Kuma shirin malamin zai kwana ne yana wa'azi. La haula wala quwwata illa billah. Ayyuka kuma ga suratul Furqan aya ta 47, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura. Kaga yana tunatar mana wata ni'ima babba. Fa idza ja'a al-layl wa sakana sakanatil harakat. Don haka malamai suka ce in ka duba tafsirin Ibn Kasir, in dare yayi, saboda yanda Allah ya tsara halittan, yanda Allah ya tsara halittan jikin dan adam, in dai dare yayi, to ya dace da lokacin da zai huta. Da kaso da kaki zaka ga idanunka ma suna limshewa, zaka ga idan ma gyangyadi na kama ka, saboda me? Lokacin da Allah ya tsara ma jikin naka ya huta kenan. Abinda Allah ya faɗa, wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wa an-nawma subata, ya hada su lokaci guda, daren ya zama lokaci na nutsuwa, sai aka kawo bacci lokacin da zaka huta. Saboda haka yasa zaka ga hatta waɗanda sun gagara shedanu, in dare yayi kokari suke su kwanta, shi yasa kake jin garin yayi tsit, saboda kowa dole ya bi tsarin halittar Allah subhanahu wata'ala da yaso da yaki. Don haka yasa a suratu Yunus Allah subhanahu wata'ala aya ta 65 yace huwa allazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi, me yasa Allah ya sanya mana dare sai ya fada mana litaskunu fihi dan ku huta a ciki dan ku huta to wannan malami ne ya kai makura wajen ilimi ya hana ka hutawa wan nahara mubsira inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un wannan ayoyin alqur'ani kenan ko in ka dawo ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin abu barzata al-aslami yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawma qabla al-isha manzon Allah ya kyamaci ayi barci kafin ayi sallar isha wal hadisa ba'daha da kuma zance a bayan isha indai aka yi isha to hira manzon Allah bai so kaji kuma abinda sahabi yake ba mu labarin yadda tsarin rayuwar manzon Allah ya kasance ba zai yi wa annabi ya saba manassin alqur'ani ba Allah ya samu gadi ba zai yi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai son a kwanta kafin isha don kada bacci ya kama ka in bacci ya dauke ka ba za ka samu daman sallar asubahi ba za ka samu daman sallar isha'i a jam'i ba amma bayan isha'i fa manzon Allah bai kaunar mutun yayi hira saboda duk hiran da zaka yi kana cin rabonka na gobe ne in ka dade kana hira to kasala gajiyar ka haka za ta karu a gobe in ka samu hutu mai tsawo to gobe za ka samu nishadi da kuzari ka tafi daidai tsarin Allah subhanahu wataala in ka dawo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha matarsa tace ma nama rasulullahi qabla al-isha annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin barci kafin sallar isha ba wala samara ba'daha kuma bai taba hira a bayan sallar isha ba hadisin yana sunan ibn majah al-imam an-nawawi yayi magana a sharh sahih muslim juz'i na 5 shafi na 146 game da hadisai da suke magana akan hira a bayan isha an samu wasu lokuta wadanda larura ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sahabbansa kamar sayyidina Abubakar sayyidina Umar sun tattauna al'amura na addini a bayan sallar isha amma ba ta yanda za su cutar da wani ba sun kebe sun yi magana su wadda ta shafi maslaha ta al'umma kamar abin da ya shafi karantarwa malamai suna cewa babu laifi in ka duba sharh sahih muslim babu laifi dan mutun yayi karantarwa a bayan sallar isha babu laifi saboda me saboda akwai wani hadisi hadisin Jabir bin Abdullah wannan hadisin shi ya nuna mana ba a so ayi hira bayan isha ba amma in ko za ayi hiran to kada ya wuce wani lokaci hadisin Jabir bin Abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum was-samara ba'da hada'atir rajul ba'da hada'atir rajul ku kiyaye hira inji annabi sallallahu alaihi wasallam ku kiyaye hira a bayan dare ya tsada wato bayan kafafun mutane sun dauke babu sauran tafiya gari yayi cit annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kaji hanya tayi shiru babu karan takawan mutane to ka kiyaye hira fa inna ahadakum la yadri ma yabusu Allah ta'ala min khalqi manzo Allah yace to babu dayan ku da yasan a daidai wannan lokacin irin halittun Allah da yake sakowa a duniya saboda shi Allah ya tsara halittarsa kowane da lokacin da zai nemi abincinsa kai dan adam ka nema da rana da daddare ka huta akwai halittun Allah masu dimbin yawa waɗanda sai daren suke fitowa neman abinci su duhu bai damun su duhun su rana ne wannan tsari ne na Allah maharbi zai baka labari dabba da kwari da dama waɗanda ke fitowa aljanu da sauransu inji annabi sallallahu alaihi wasallam bayan gari yayi shiru a lokacin Allah yake turo su su kuma su nemi abincin su to kai karka yadda ya zama kai arba da su a daidai wannan lokaci an baka naka an ba su nasu karka shiga hakkin su wanda ku duba tsarin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisin ma da Jabir yana tafi a littafin al-adabul mufrad din nan zamu iso gare shi insha Allah shine hadisi na 230 iyyakum was-samara ba'da hudu'il layli annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kiyaye hira a bayan dare yayi tsit dare yayi shiru idan dare yayi shiru to ku kiyaye hira saboda haka al-imam al-qurtubi tafsirinsa mujallad na 12 shafin 138 yace malamai da suka yi la'akari da waɗannan hadisai sai suka ce babu laifi don an samu hira a bayan isha amma in ya kai lokacin da kafafun mutane suka dauke wajen tafiya gari yayi tsit kamar kace 12 dare to kowanne hira a daina shi saboda haka kana iya aje wa'azi shi kansa anan bai kamata wa'azi ya wuce 12 dare ba saboda in ya wuce ya shiga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 3454 ku yi la'akari da wannan hadisi da kyau man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya kasance yana imani da Allah yana imani da ranar karshe falyuhsin ila jarihi lalle ya kyautata wa makwabcinsa wannan yana nuna cewa kyautata wa makwabci yana tare da imani wannan dalilin yasa malamai suke daukan hakki na makwabtaka yana da girma kwarai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rataya shi da imani kamar yana nuna cewa wanda baya imani shine mai cutar da makwabci amma in dai kana da imani ba za ka cutar da makwabcinka ba Allah ya sa mu gane bare akwai hadisi da dama masu kama da haka kamar misali hadisin Khuwailid bin Amr wato shine Abu Shurayh al-Khuzai wanda muka karanta akwai riwayar sa da tazo a Sahih Muslim wanda kafin ya faɗi wannan hadisin da muka karanta kafin ya faɗa sai da yace sami'at uzunaya kunnuwa na biyu dinnan sun ji daga manzon Allah wa absarat aynaya idanuna biyu dinnan sun ga manzon Allah hina takallama annabi lokacin da annabi ya faɗi maganar nan sai da ya faɗa wannan yana gwada cewa yana kawar mana da shakkar annabi sallallahu alaihi wasallam ya alakanta kyautatawa makwabci da imani suna da alaka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wannan ita ce riwayar al-Imam Muslim ba kamar yanda yazo a cikin al-Adabul Mufrad ba falyuhsin ila jari wanda shine hadisin da al-Imam An-Nawawi ya kawo shi a cikin 40 hadis hadisin yana Sahih Muslim Kitabul Iman babul hassi ala ikramil jari wa dhaifi al-Qadi Iyab mai littafin Ash-Shifa bi ta'rifi huquqil Mustafa Allah ya masa rahama yana cewa wannan hadisi ya tabbatar mana don mutumin da ke son ya gane alamar yana da imani in kana son ka sani shin kana da imani ko babu to hadisin nan yana daga cikin alamomi hadisan da suke karantar da mu alamomi na gane gaskiyar imani da rashin gaskiyar imani shine al-ikramu wal-ihsanu wa tarku aziyatil jari shin kana kyautatawa makwabcinka kana kokarin kare cuta ga makwabcinka shin kana daraja makwabcinka idan haka ne to babu shakka imaninka ya tabbata gaskiya idan ko ba haka bane to imaninka ba gaskiya bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada imani da daraja wato haƙƙi na makwabtaka sannan akwai hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahsin ila jarika takun mu'mina ka kyautata wa makwabcinka a lokacin zaka zama mai imani inji annabi sallallahu alaihi wasallam ahsin ila jarika takun mu'mina ka kyautata wa makwabcinka sai ka zama mai imani kaga kenan kyautata wa makwabci ya zama alama ce ta imani hadisin al-Imam Ahmad al-Imam Tirmidhi al-Imam Tabarani fil Awsat al-Imam al-Baihaqi fi Shu'abul Iman hadisin yana da kyau yana Sahihul Jami' Saghir hadisi na 101 sannan akwai wata riwayar ta Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar karshe to kar ya cutar da makwabcinsa hadisin al-Imam Muslim hadisi na 183 da kuma wata riwaya wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa riwaya ta Abu Hurairah la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda makwabcinsa bai kubuta daga fitintinunsa ba zai shiga aljanna ba inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na 181 a Sahihu Muslim kaga waɗannan hadisai suna ba mu tabbacin imani da kyautata makwabtaka suna hade. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda makwabcinsa bai kubuta daga fitinansa ba ba zai shiga aljanna ba. Malamai kamar al-Imam al-Bagawi a littafin Sharh as-Sunnah daga cikin waɗanda suka fassara hadisin nan yana mujallad na 6 shafi na 72 yace abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine duk wanda makwabcinsa bai kubuta daga sharrinsa ba to wannan ba zai shiga aljanna ba. Wanda makwabcinsa bai kubuta daga sharrinsa ba wannan ba zai shiga aljanna ba. Allah ya tare mu. Saboda haka al-Imam Zarqani mai sharhin Muwatta yake cewa faman kana ma'a hadha at-ta'kid ash-shadid musirran li jarihi kashifan li auratihi. Duk da waɗannan hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam idan kaga mutun ya nace yana cutar da makwabci yana bankado sirrin makwabcinsa harisan ala inzalil bawa'iq bihi kana zalika minhu dalilan ala fasadi i'tiqadihi wa nifaqin. Duk waɗannan hadisai idan dai mutun ya karanta ko bai karanta ba ya taba ji an karanta amma duk da haka bai bar kuntatawa makwabcinsa ba, al-Imam Zarqani mai sharhin Muwatta yace to wallahi wannan dalili ne wanda yake nuna cewa aqidar mutumin ba ta kwarai bace, baya tare da sunnar Annabi Muhammad kuma yana tare da siffar munafikai. Fa yakunu kafiran ana masa tsoron anya ba ma kafiri bane kuwa, sai yace to koda dai musulmi ne wala shakka annahu la yadkhulu aljanna, ba zai shiga aljanna ba. Koda ya tabbata musulmi, waye ce ba zai shiga aljanna ba? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ɗayan biyu ne marasa shiga aljanna suna zama ɗayan biyu bisa aqidata ahlus sunna. Amma alamtihanihi bima azzama Allah min hurmatil jari, tayu ya karanta waɗannan hadisai cewa kuntatawa makwabci ba kyau amma duk da haka bai bar kuntata masa ba, tayu bai karanta ba amma ya taba ji kuma wannan bai sa ya bari ba, to ba za a ce ya kafurta ba, sai a ce ne ya wulakanta ayar alqur'ani da sunnar Annabi Muhammad, ya raina kimar umarnin Allah, ya raina abinda Allah ya girmama. Inji al-Imam Zarqani yana sharhul Muwatta mujallad na 4 shafi na 384 yace idan musulmi ne ya zama ya san waɗannan nassosin, ya san hujjojin nan, amma duk da haka bai bar cutar da makwabcinsa ba, to babu shakka ya raina abinda Allah ya girmama. Tunda ya raina abinda Allah ya girmama fa ya zama fasiki. Kaga ko fasiki shine wanda ke tafiya wuta, shine abinda yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, wanda makwabcinsa bai kubuta daga fitinansa ba zai shiga aljanna ba. Ba a ce zai dawwama a wuta ba, yana yiwuwa daga baya ya samu ceto daga cikin waɗanda za a cece su daga wuta, amma dai sai ya shiga wuta saboda manzon Allah ya tabbatar da wannan. Murtakibu kabira yukhafu alaihi min al-israri alaiha an yuhtama lahu bil kufri, idan ko mutun ya nace yana raina sunnar manzon Allah da ayar alqur'ani, to abinda ake tsoro shine kada fa Allah ya toshe masa zuciya a wayi gari ma ya bar musuluncin kafin ya mutu. Allah ka tsare mu. Malamai suna tsannantawa game da haƙƙi na makwabtaka. Masu sharhin waɗannan hadisai kamar yadda muka faɗa, in ka duba sharhus sunna na al-Imam al-Bagawi mujallad na 6 shafi na 72 hashiyatu Zarqani ala al-Muwatta mujallad na 4 shafi na 384 da sharhu sahih Muslim na al-Imam an-Nawawi mujallad na 2 shafi na 16. Al-Imam an-Nawawi yace qala al-ulama wa malamai suna cewa ma'anahu la yu'minu al-iman al-tam iman at-tam, wato ana nufin cewa wanda yake cutar da makwabcinsa wannan bai yi imani cikakken imani ba, koda yana da imani ba a cewa imaninsa ya cika, domin wanda imaninsa ya cika dole zai yi daraja abinda Allah ya girmama, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama. Haka al-Imam al-Qurtubi a littafin al-Mufhim lima ashkala min talkhis kitab Muslim mujalladi na farko shafi na 224 inda zaka dauko wasu hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka zaka taras yanda malaman sunna suka faɗa. Saboda hadisan manzon Allah suna tafiya gefe guda ne, baka samun hadisi ya warware wani hadisi la, sai dai fahimtanka in bata kai ga yanda zaka fahimci kowane hadisi ba. Misalin su shine hadisin Abdullah ibn Amr yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa tadruna manil muslim ko kun san waye musulmi kazo suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa suka fi sani sun san musulmi amma dai suna son su samu ƙarin ilimi don haka yasa suka mika suka jingina ilimin ga Allah da manzon sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda ƴan uwansa musulmai sun kubuta daga harshensa da kuma hannunsa waye fada annabi sallallahu alaihi wasallam kun san waye musulmi sahabbai suka ce ba mu sani ba manzon Allah yace musulmi shine wanda ƴan uwa musulmai sun kubuta daga harshensa da kuma cutarwan hannunsa bai cutar da ƴan uwa musulmi da harshe bai cutar da ƴan uwa musulmi da hannu tana yiwuwa kace ai musulmi daban mumini daban haka annabi ya bambanta biyun duka a hadisi guda sai yace tadruna manal mu'min kun san waye mumini kalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa suka fi sani kalu sai annabi sallallahu alaihi wasallam man aminahul muslimuna ala anfusihim wa amwalihim mumini shine wanda ƴan uwa muminai sun aminta game da shi ta wajen rayukansu da dukiyansu idan dan uwa musulmi ya saki ya tabbata a zuciyarsa yana da nutsuwa kai ba za ka iya cutar da shi da hannunka ba ba za ka iya cutar da shi ta dukiyansa ba to ka tabbata mumini wato wanda aka saki jiki da shi cewa ba zai cutar da musulmai ba an yarda da shi wannan shine mumini inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce al muhajiru man hajara su'a fajtanabahu idan aka ce mai hijira fa shine wanda ya kaurace wa mummunan aiki kaga sai ya saba ma abin da muke dauka waye musulmi fassarar mu daban waye mumini fassarar mu daban waye mai hijira fassarar mu daban ga fassarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi yana sahihu targhib hadisi na 2555 don haka al-imam al-fayruz abadi al-littafin sa kitab basair zawil tamyiz mujalladi nabi shafi na 568 yace wa alam ka sani kai dan uwa musulmi ya kamata ka sani anna dina kulluhu khuluqu inda musulunci ne gaba dayan sa kyan hali inji wannan malami الإمام الفيروز أبادي الدين كله خلق الديني باكي دينس كان هالين سيكي فمن زاد عليك في الخلق دك مسلمين ديفيك كان هالي زاد عليك في الدين وانا مسلمي يفيك الدين كما قلت كيان مغانيك دك مسلمين ديفيك كان هالي تيفيك كان الدين دون هكا الديني هاليني ba ra'ayinsa bane nan ma akwai hadisin al-Imam Tirmidhi wanda Abu Hurairah ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa manzon Allah yace wanda yafi cikar imani daga cikin musulmai shine wanda yafi su kyawun hali kace kaga addini shine kyan hali addini shine kyan hali don haka yasa Allah subhanahu wataala yake cewa annabi Muhammad wa innaka la'ala khuluqin adhim lalle kai muhammadu kana kan halaye masu girma lalle kai muhammadu kana kan addini mai girma kamar yanda ibnu taymiya ya faɗa a littafin al-istiqama shafi na 442 haka in ka duba tuhfatul ahwazi littafin al-mubarakafuri mujallad na hudu shafi na 273 yace li anna kamalal iman abinda yasa aka ce addini shine kyan hali wanda ya fi kakken hali ya fi kakken addini kome yawan iliminka idan wani ya fi kakken hali ya fi kakken addini saboda haka yasa su malaman farko idan ka ce waye malami sai su ce mai riko da sunnar manzo waye jahili mai watsi da ita koda yana da ilimi don haka mu a yanzu an ce malami masani koda bai aiki da shi la a zamanin farko malami mai aiki da ilimi koda ba shi da ilimi koda ba shi da karatun in yana aiki da karatun to yana da addini shine malami saboda masani shine wanda ya san girman Allah duk wanda bai iya sanin girman Allah ba ilimin banza ne ilimin sa ba na kware bane malamin nan al-Imam Mubarak Kafuri a littafin Tuhfatul Ahwazi yace li anna kamalal iman yujibu husnal khuluqi, saboda idan imani ya cika, idan dai akwai imani din, to yana tilasta mai imanin ya zama mai kyan hali. Wal ihsan ila kaffatil insan, da kyautatawa dukkan dan adam, kowane dan adam, idan dai addinin ka ya cika, to ba cutar da mutane bane, la za a same ka mai son ka kyautata mu kowane dan adam, wanda shine abin da sunnar manzon Allah ta karantar da mu. Allah ya sa mu iya dacewa da ita. Mu ci gaba da karatu babi na 56, haqqil jari. Ya babu haqqil jari, wato wannan babi yana magana ne game da haƙƙin makwabci, wato abin da al-Imam al-Bukhari yake nufi. Kaga ya gaya mana hukuncin makwabtaka, hukunci na haƙƙin makwabtaka, sannan ya kawo mana hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya mana bayanin wato yanda siffar kulawa da haƙƙin makwabci take kasancewa. To sannan ya kawo wannan hadisi saboda ya gaya maka girman haƙƙi na makwabci, girman haƙƙi na makwabtaka. Shi yasa yace babu haƙƙil jari, babi da ke magana akan haƙƙin makwabci, wato yana nufin babin da ke magana akan girman haƙƙin makwabci. حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال سمعت أبا ظبية الكلائي قال سمعت المقداد بن الأسود, المقداد بن الأسود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم شي بعد الأبار يتشي يقول سأل رسول الله أصحابه وترانا منظر الله ياتم بيس هبانس عن الزنا جميل الزنا Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbansa tambayan da ya musu game da zina. Ga wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, ma taquluna fi zina, me kuke cewa game da hukuncin zina? Kalu, suka ce haramun zina, ai haramci, harrama Allahu wa rasuluhu, Allah da manzonsa sun haramta ita zina. Fa huwa haramun ila yaumil qiyama, a wata riwaya kenan. Don haka zina haramun ce har zuwa tashin kiyama, suka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam amsa. Fa qala, shi manzon Allah yace, la an yazniya rajulu bi ashri niswatin, da dai mutun zai yi zina da mata daddaya har goma, aisaru alaihi, yafi mar sauki, min an yazniya bimra'ati jarihi, akan yayi zina da matar makwabcinsa. Kun ga bayan ya gaya mana matsayin haƙƙin makwabtaka da siffar haƙƙin makwabtaka. Siffar haƙƙin makwabtaka ita ce kyautatawa makwabci kuma kar a cutar da shi. To sai ya kawo hadisi game da girman haƙƙin makwabci. Sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ga sahabbai, wannan yana daga salo na karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda yana daga hanya na jan hankali. Idan malami yana son ya ja hankalin ɗalibai, yana son ya nuna musu cewa abin da zai gaya musu babban magana ce, sai ya musu tambaya. Ya san ba su san amsa ba, ai tayu kuma ya san sun san amsa din, amma dai tambayar yana yin ta ne don ya ja hankali. Tambaya ce ta jan hankali gare su, me kuke cewa game da zina? Suka ce haramun ne, saboda Allah da manzonsa sun haramta, don haka haramun ne har tashin kiyama. Manzon Allah ya ce, to da mutum zai yi zina da mata goma, ma'azallah, Allah ka tsare mu, aisaru alaihi, min an yazni bimra'ati jarihi, ya fi mar sauki akan yayi zina da matar makwabcinsa. Wa sa'alahum an sariqa, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tambaya game da sata, ma taquluna fi sariqa, qalu haramun, ai sata haramun ne, harrama Allahu azza wa jalla wa rasuluhu, haka ne, Allah mabuwaye da daukaka da manzonsa sun haramta sata. Fa qala, sai manzon Allah yace, la an yasriqa min asharati ahli abiyatin, da dai mutun zai sata daga mutanen gidaje daban-daban har goma, aisaru alaihi, yafi mar sauki, min an yasriqa min baiti jarihi, fiye da a ce yayi sata daga gidan makwabcinsa. Hadisin yana cikin musnadul imami Ahmad, ga sha'ad littafin al-adabul mufrad, yana littafin al-imamu al-tabrani al-kabir wal-awsat, kuma malamai da yawa sun inganta wannan hadisin, daga cikinsu akwai al-imamu al-munawi littafin al-taisir bisharhil jami'is-sagir mujallad na biyu shafi na 561, hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 65 sahihu targhib, hadisi na 2549. Wannan yana gwada maka cewa hakkin makwabci yana da girma, don haka yasa malamai suke cewa ita wancan aya ta suratul nisa'i aya ta 36 wasiyar da Allah yayi ga musulmai ba mu kadai bane, wannan wasiya fi jami'il kutubi samawiyya, duk annabin da Allah ya aiko ya saukar mar da littafi sai da Allah ya ce ma wannan annabi ga ya musu haƙƙin makwabci, wato tun farkon duniya har zuwa ƙarshen ta Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka al'amarin makwabci. Wannan yake nuna cewa cutar da makwabci laifinsa yana da girma. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma sahabbansa tambaya akan abubuwa guda biyu nan, su ne mafi muni, zina da matar makwabci ko sata ga makwabci, su ne mafi muni. Allah ka tsare mu. Babi na 57 yabda'u bil jari, yace babin yana karantar da mu akan cewa duk abin da mutum zai yi ya rika farawa da makwabci. Haddathana Muhammad bin Minhal qala haddathana Yazid bin Zurai qala haddathana Umar bin Muhammad an abihi, Umar bin Muhammad ya rawaito hadisin daga babansa shine Zaid bin Abdullah bin Umar, Zaid bin Abdullah bin Umar bin al-Khattab, wato jikan Abdullah bin Umar. An Ibn Umar ya rawaito hadisin daga Abdullah bin Umar kakansa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar, kaga mun karanta hadisin na baya, waye ya rawaito hadisin farko da muka karanta? Aisha, Allah ya kara mata yarda. Mun kawo hadisin Aisha game da wasiyar mala'ika Jibrilu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Bukhari ya sake kawo kuma hadisin Abdullah dan Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce ma zala Jibrilu yusini bil jari, mala'ika Jibrilu bai gushe ba yana taimin wasiya game da makwabci, hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu, har sai da nayi zaton cewa zai saka shi cikin masu gado. Kaga hadisin yayi kama da wanda muka karanta a baya, amma wancan riwaya ce ta Aisha, wannan kuma riwayar Abdullah bin Umar. Kaga an samu sahabbai biyu, to waɗannan sahabban guda biyu da Aisha da Abdullah bin Umar hadisansu suna sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim, muttafaqun alai. Don hadisin Abdullah bin Umar yana sahihul Bukhari kitabul adab babul wasati bil jar, hadisi na 2668, kuma yana sahihu Muslim kitabul birri wasilati wal adab babul wasiyati bil jar wal ihsan ilai, hadisi na 141. Don haka hadisin Abdullah bin Umar da hadisin Aisha suna sahihul Bukhari kuma suna sahihu Muslim. Waɗannan sahabban guda biyu ba su kadai bane suka bada labarin wasiyar mala'ika Jibrilu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da makwabci. Akwai Abdullah bin Amrin, shi ma ya rawaito hadisin. Abdullah bin Amrin hadisin sa yana Sunan Abi Dawud. Akwai Abu Huraira, shi ma ya rawaito hadisin wasiyar mala'ika Jibrilu ga annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abu Huraira yana Sunan Ibn Majah. Akwai hadisin Abu Umamah al-Bahili yana Musnadul Imam Ahmad bin Hanbal da shi da Anas bin Malik. Anas bin Malik shi ma ya rawaito hadisin wasiyar mala'ika Jibrilu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisin sa yana Musnadul Imam al-Bazzar. Sannan akwai hadisin Muhammad bin Maslama, Muhammad bin Maslama shi ma sahabi ne, sunan shi Muhammad, Muhammad bin Maslama ya bada labari ya ce marartu wata rana na wuce annabi sallallahu alaihi wasallam akan dutsen Safa, dutsen Safa a garin Makka kenan, a garin Makka. Wannan yana nuna cewa wannan abu ya auku ne a hajjin bankwana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa kaga hadisin manzon Allah yake cewa mala'ika Jibril bai gushe ba yana ta min wasiya, yana ta min wasiya game da makwabci. Manzon Allah ya dinga karantar da sahabbai, wato abin ya auku lokacin da manzon Allah ya tafi Makka. Muhammad bin Maslama yace na zo wucewa akan dutsen Safa sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam, su biyu da wani mutum, wadiun khaddahu ala khaddi rajulin, ga annabi ya dora kumatunsa a kumatun wani mutum, ya dora kumatunsa a jikin kumatun wani mutum, wato sun hada gefen fuskokinsu. To da naga haka fazaha ba, sai shi Muhammad bin Maslama bai tsaya ba, sai ya wuce. kuma gashi ya wuce kusa da su. Falam albas, Muhammad bin Maslama ya ce ban yi nisa ba, ban dade ba, anna dani sai na ji kirar annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai ya kira shi, fa kasattu lahu, sai na iso gare shi, ina isowa kuma sai na ganshi shi kadai yana tsaye. Fa kala, sai ya ce ya Muhammad bin Maslama, ma mana aka an tusallim, Muhammad bin Maslama me ya hana kai mana sallama, ka zo ka wuce mu haka muna tsaye baka mana sallama ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sa. Qultu, sai na ce ya Rasulullah, ra'aituka fa'alta bi hadha ar-rajuli shay'an ma fa'altahu bi ahadin minan nas. Ya Rasulullah, naga kai wani abu ga wannan mutumin ban taba ganin kai irinsa ga wani dan adam ba, saboda ni ban taba ganin ka gaisa da mutum kun hada kumatu ba, ku hada kumatu, amma wannan mutumin naga kun hada kumatu, saboda haka sai naga kamar bai kamata in katse maganar da kuke ba, sirri ne mai tsanani kuke fada ma juna, saboda ya hada kumatunsa, shi wannan na ge kallon baya, wannan na kallon baya, sun hada kumatunsu, kaga wannan yana fadin magana daidai kunnan wannan, wannan yana fadin magana daidai kunnan wannan, yace to wannan magana ta kai makuran sirri, dan ban taba ganin dan adam yayi sirri a haka ba, kaga kenan ba ku bukatar wani ya ji maganar ku. Fakarihtu an aqta'a alayka hadithaka, don haka yasa na kyamaci in katse zancen da kuke, wannan shi hana ni sallama gare ka. Amma duk da haka Muhammad bin Maslama ya kosa ya san wani mutum ne wanda ke da irin wannan kima, wanda za a yi irin wannan gaisuwa da shi, irin wannan ganawa da shi, sai ya ce faman zalika ya Rasulullah, wani mutum ne haka ban san shi ba. Kada, sai manzon Allah ya ce Jibrilu, mala'ika Jibrilu ne. Kaga yadda mala'ika Jibrilu ke isar da sako ga manzon Allah na wasiya, ya hada kumatunsa da na manzon Allah, kunnansa yana kunnan manzon Allah yana daidai bakin manzon mala'ika Jibrilu, sannan shi manzon Allah shi ma haka daidai kunnuwa mala'ika Jibrilu. Yace ai mala'ika Jibrilu ne ka ganni ina tsaye da shi, amma innahu law sallamta la radanna alayka, duk da wannan ganawar da kaga muna yi, da kai sallama da mun katse mun maida ma, ku duba darajar sallama, da kai sallama da mun maida maka, sannan mu ci gaba da abin da muke faɗa. Kala, sai yace wa ma qala laka ya Rasulullah, to wannan magana ku duk ake yin ta, ai muhimmiya ce ita ma, ina son in san ta, me ya faɗa ma? Sai yace lam yazal yusini bil jari, duk tsayuwar da muka yi jan hankali na yake akan makwabci, hatta kuntu antaziru annahu ya'muruni an uwarrisahu, har dai kai ga jira kawai nake inji umarnin mala'ika Jibrilu akan cewa in sa makwabci a cikin masu gado, sai in gaya muku, amma har dai muka rabu bai sa makwabcin ba. Wannan riwaya ta Muhammad bin Maslama tana al-Matalibul Aliya na Ibn Hajar al-Asqalani, sannan akwai hadisin Jabir bin Abdullah, shi ma ya bada labarin wannan ganawar tsakanin mala'ika Jibrilu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadisin yana zuwa a wannan babi a wannan littafin hadisi na 126, zamu iso gare shi insha Allah a mako mai zuwa. Shi ma riwaya ce ta Jabir bin Abdullah game da wasiyar mala'ika Jibrilu ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da haƙƙi na makwabci. Akwai hadisin Zaid bin Sabit, shi ma sahabi ne, ya bada labarin wannan wasiyar ta mala'ika Jibrilu. Hadisin sa yana al-Mu'jamul Awsat na al-Imam at-Tabarani, hadisi na 4959, wanda hadisin da ke tafe shi yake tabbatar maka fahimtar sahabban Annabi Muhammad, fahimtar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam game da matsayin makwabci ga musulmi. Shi ne hadisi na 105. Haddathana Muhammad bin Salam qala akhbarana Sufyan bin Uyayna an Dawud bin Shabur wa Abi Isma'il, Abu Isma'il shine Bashir bin Sulaiman An-Nahdi, an Mujahid an Abdullah bin Amr, Mujahid ya bada labarin Abdullah bin Amr mun ce yana cikin sahabban da suka ruwaito wasiyar mala'ika Jibrilu ga Annabi Muhammad game da haƙƙin makwabci, Abdullah bin Amr. To Mujahid yana bada labarin rayuwar Abdullah bin Amr, shi wannan sahabi, yace annahu zubihat lahu shatun, ku duba tsarin ilimi irin na al-Imam al-Bukhari ya kawo mana hujjoji game da girman haƙƙin makwabtaka sai ya kawo mana kuma rayuwar salaf game da makwabtaka yanda suke makwabtaka su salafus salih ya bada misali da Abdullahi ibn Amr sahabin manzon Allah ne Mujahid yace annahu zubihat lahu shatun wata rana an yanka akuya a gidan Abdullahi ibn Amr sahabin manzon Allah faja'ala yaqulu li gulamihi sai Abdullahi ibn Amr yana gaya ma yaron sa wato bawansa yana gaya wa bawansa ahdaita li jarin al-yahudi shin kai kyauta ko ga makwabcin mu ba yahudan nan ahdaita li jarin al-yahudi shin kai kyauta ga makwabcin mu ba yahudan nan akuya daya ce fa aka yanka kuma yana tambaya makwabcin mu nan ba yahudi an bashi kuwa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa ma zala jibril yusini bil jari kadi riwaya ta uku al-litafin al-adabul mufrad jibril bai gushe ba yana ta min wasiya game da makwabci hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu haka ne ko har sai da nayi zaton cewa mala'ika jibril zai sa shi cikin masu gado hadisin yana sunan abi daud kitabul adab babu haqqil jiwar yana sunan at-tirmizi kitabul birri wasila babu ma jaa fi haqqil jiwar hadisin yana irwaul galil hadisi na 891 hadisin ya inganta kaga ya nuna cewa hatta kafirai ke don haka yasa al-imam al-bukhari ya kawo labarin abdullahi ibn amr sahabin manzon Allah ne wanda shi ya ruwaito hadisi wanda yake tabbatar mana wasiyar mala'ika jibrilu ga annabi sallallahu alaihi wasallam game da haƙƙin makwabtaka saboda haka babu bambanci tsakanin musulmi da kafiri wanda shine abinda akasarin malaman sunna suke faɗa kada ka cutar da makwabcinka kuma kai kokari kaga cewa kana isar da kyautatawa gare shi bal ana cewa kama jure cutarwansa wato ka jure duk irin cutar wanda zai maka wannan juriya da zaka yi ita ma ta dace da sunnar manzon Allah jurewa da zaka yi game da cutar wanda shi wannan makwabci zai maka akwai labarin da malamai suke badawa kamar yanda yazo a littafin da ake kiran sa kitabul adab al-islamiyya na Muhammad Abdul Afi Buhaira shafin 266 cewa daga cikin magabata akwai malamin da muka yi magana a baya Malik bin Dinar yana da wani makwabci wannan makwabcin ba yahudi ne fa hawwala al-yahudi mustahamahu ila jiwari baiti malik wannan ba yahudan dan mugunta sai ya canza ainihin wurin wankansa ya dawo daidai katangar da taraba tsakaninsa da shi wannan babban malami Malik bin Dinar wa kana aljidar mutahaddiman aka waye gari dai wannan katanga na neman ya rushe kuma najasar da duk wato idan yayi ba haya a gidansa sai najasan ta gangaro sai ta shigo gidan wannan babban malami tsawon shekaru wa malikun yaqumu ala tanzifi hadhihi najasat Malik bin Dinar shi wannan malamin bai taba yin magana ga wannan bayahudan ba sai dai kawai ta kokari yana tsaftace wannan najasa din idan wannan bayahude ya bayan gida bayan gidan ya gangaro gidan Malik bin Dinar shi kuma sai ya sa a kwashi a gyara gurin a tsaftace da huwa sabirun ala hadha al-iza ya jure yana hakuri ga irin wannan cutarwa wa talatil mudda aka dade ana yi to koda mugu ya dade yana mugunta dole ne inda yana da hankali akwai ranar da zai gane kuransa to shi wannan ba yahude hatta annal yahudi baqa sabruhu inda min sabri malikin hakurin da Malik bin Dinar yake sai ya dade bashi haushi shi ya cutar da Malik bin Dinar dan Malik bin Dinar ya tanka idan ya tanka ai husuma ko ai rikici to bai tanka mar ba to hakurin nasa sai ya dade fusatar da shi har dai aka waye gari yazo ya kira shi yace masa ya Malik laqad azaituka kaseeran na cutar da kai cutarwa mai yawa shekaru masu yawa wa anta sabirun ban taba ji a cikin makwabtan mun nan ka taba kai kara ga abin da nake maka ba kuma kai hakuri faman lazi hamalaka ala hadha ko me dalilin da yasa kake wannan kalu sai yace rasuluna muhammadun sallallahu alaihi wasallam manzon mu annabi muhammad ya faɗi magana wanda malamanmu sahabban manzon Allah suka ba mu labari. Ma zala Jibrilu yusini bil jari, mala'ika Jibrilu bai gushe ba yana ta min wasiya game da makwabci hatta zanantu annahu sayurrisuhu, har sai da ne da tan cewa za a sa shi cikin magada. Saboda haka yasa na san cewa makwabci yana da girman haƙƙi, wannan yasa ban kula da abin da kake min ba, saboda tsaron maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma girmama abin da shari'a ta girmama. Wannan ba Yahudan yayi nadama nan take yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ya musulunta, saboda me aiki da aka yi da hadisi guda daga cikin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haka yasa al-Imam al-Ghazali yake cewa ba wai ka kyautatawa makwabcinka kawai ba, ba wai kai hakuri da cuta, ba wai kada ka cutar da shi ba. Dama guda biyu ne, ka kyautata mar karka cutar da shi. Waɗannan su ne siffofi na kulawa da haƙƙin makwabtaka. Yace ba su kaɗai ba, ka jure cutarwan makwabcin shi ma sunnar manzon Allah ne. Allah ya sa mun gane, Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, kuma Allah maɗaukaki ya gafarta mana kuskure. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سعرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.